38. Insha Allah ta'ala, kamar yadda aka saba a wannan masallaci, muna karatu cikin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alhurma, wata Ramadan. Muna karatu a wannan masallaci cikin Al-Qur'ani mai girma, suratul Tauba. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 16. Insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 17 a cikin suratul Tauba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Kafin nan tambayoyin da aka turo, wannan yayi sallama da fatan alkhairi yace, menene dalilan da yake sa a hada sallah idan an yi ruwa? To ka faɗi dalili guda ai, sai in an yi ruwa, yin ruwa dalili ne. Misali yanzu hadiri ya taso, musamman magariba ta doso, aka yi ruwa, ya halatta a hada sallah. A yi magariba take kuma a yi isha. Hakanan in akwai hadirin ma, ko da ruwan bai sako ba, in akwai hadiri wanda iska zai taso, nan ma ya halatta a hada sallar magariba da isha. Hakanan in akwai iska wanda ta kawo duhu, ko da ruwan bai sako ba, nan ma hadirin ana ga zai watsa a yaya ne, amma dai akwai iska wanda an fiskanci duhu, duka wannan ya halatta. Haka kuma in an yi ruwan ma an dauke, akwai caɓi a gari, ko da akwai wutar lantarki, amma akwai caɓi fitowa da komawa, akwai ɗawainiya a cikinsa, duka wannan ya halatta za a iya hada sallah. Nan yi magariba sai a tafi a yi isha. Wannan ruksa ne. Za ka ga yawanci an karanta a littattafan fiqihu tun daga, ina tsammanin ahlari ne ko ishmawi, za a yi ta kalo da wannan hukuncin jamma a sallah. Amma sau da yawa in an ce a hada, sai ga mutane suna kyama. A hada sallah, ga dalilin hadawa, sai kuma sai a kiyada kwata-kwata masallaci gaba ɗaya, sai zama shi kan baya hadawa. A wannan ruksa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, sunna ta tabbatar da shi, don haka za a iya hada sallah in waɗannan dalilai sun faru, ko ɗaya daga cikinsu ya faru. Wallahu ta'ala a'ala. Tambaya ta bayan wannan yace, bayan ya yi sallama yace, yana so ne malam ya ja hankalin wasu daga cikin malamai na wannan makaranta game da tozartar da 'yan uwa mata da suke yi masu sa niqabi. Na sha ganin malami ya sa dole sai mace ta cire niqabinta, wai suna surutu a cikin niqabin, ko kuma wasu kawai dan sa niqabin baya ra'ayinsu, ba su san addini ba ne. Wassalam. Wato ba san addini ba ne. Wannan gaskiya yana iya faruwa a gurin ko malamai wasu, ko kuma masu karantarwa wasu. Niqabi addinin musulunci ne, kuma Allah ne ya yi umarni da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, mata ummahatul mu'minina haka suke sa niqabi, musamman inda za a haɗu maza da mata, har a aikin haji, inda mace yake haramun ne ta rufe niqabi in ta shiga ihrami. Amma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mata suna sake fiskan su ya rufe, sai maza sun wuce tukunna suke dagawa. To haka nan, in an haɗu ko a kasuwa ko a makaranta ko a wani abu, wannan sa niqabi a irin wannan wajibi ne, malamai sun yi ijma'i akan wannan tun daga zamanin sahabbai. Amma in ba haduwan maza da mata, shine bace za ta iya sa niqabi, za ta iya kuma bace sa niqabi ba. In bace sa niqabi ba, bata yi laifi ba inda ba haduwan maza da mata. Don haka bata yi laifi ba in bace sa niqabi ba, saboda akwai hadisi, almar'atu kulluha awra illa wajhaha wa kaffaiha. To amma wacce ta dau a fahimtan addinin ta, lura da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ta sa niqabi, to ba inda dalili yace wani mutum ya tozarta mata. Wasu sukan yi irin wannan, wasu a ganin su ba su da ra'ayin mace ta sa niqabi, to sai mutum ya bar matarsa ba sai ta sa ba. Amma in wata ta sa kuma bai dace ya taɓa mutuncinta ba, ko ya matsa mata ta abun nan. Wannan duka rashin alheri ne, da rashin abunan zuciya kyakkyawa yake kawo, wasu suna kyashi da abun da wasu suke na ɓangaren addini, kuma da irinsu ne ake haɗa kai, ake cin mutuncin addinin musulunci a abubuwa da yawa. Ko shugabancin jami'an nan bai yadda da wannan abun ba tun da can har zuwa yanzu. Haka kuma ba inda doka ta ce abun nan. Za ka ga mutum yana cin mutuncin mai niqabi, amma ga wata can tsirara tana yawo a cikin jami'a, ta bar kirjinta a waje amma yana yaƙe yana dariya yana kallonta alama ce ta munafirci munafikin Allah ne wanda ba abin da yake bashi bakin ciki sai ga an yi sifa ta addinin Allah amma ga mata nan da yawa a cikin jami'a in ka gansu abun kyama dokar jami'a ma ta hana su fito irin wannan fitan nudity and any other indecency is not permissible in the university kaje ka duba a cikin notebook a cikin student handbook yau kuma aka ce in aka kama mutum aka ce ko a hostel ko a cikin university campus in aka kama mutum shall be rusticated yau za a yi rusticating dinsa to the period of one session za a hana shi za a haramta masa karatu wannan shine dokar da yake cikin student handbook to me yasa ba dauko wannan dokan don da suke fita sidara amma in mutum akwai munafirci a zuciyarsa sai kaga in yaga mai niqabi ne yake ta tozarta ta da cin mutuncinta sai ta daga fiskanta a ina ne aka ce sai kaga fiskan mutum zaka karanta da ita a ina so duk irin wayannan abubuwa munafikai a cikin addinin musulunci su suke yin wannan kuma duk lokacin da aka yi reporting wa muslim umma insha Allah ta'ala za a dau mataki ko MSS za a dau matakin kaiwa zuwa ga authority na makaranta yawa duk wanda aka ci mutuncinta ta yi reporting wa abuna wanda suka dace muslim abuna muslim student society aikin su ne su bi kadun duk wata member su da za a ci mutuncinta kuma nan jami'ar bata taba goyon bayan a ci mutuncin wata mace ba koda ba musulma bace yawa ba a ci mutuncin duk shugabannin jami'ar suna nan gadin su ne afiyar sau nawa yana zama a gate don ya tarbiyantar da wayaye in ya ga mace ta zo ba tsari ba ya ce koma ki sake har ina sun gajiyar da shi ya hakura saboda mai suma ba su shirya ba to amma wasu munafukai a cikin mutane musulmai suna ganin irin wannan yana faruwa maimakon a taimaka masa akan haka akwai ɗaiɗaikun abunan malamai abunan su malamai su mana ba mu labari har mustajarimi su mustajarimi ko malamai su ka ce suna abunan mustajarimi kaga ba musulmi ba ne amma an ce in ya ga mutum bai yi fitan da ya dace ba yana masa fada yawa su malam Musa sarki su kan dama tabbas suna yi wannan mun gani mun shaida da makamantansu so amma wasu kaga munafirci ya shiga zuciyarsu in an ga mace kawai ta yi fita irin na addinin musulunci shikenan sai ya nemi tozarta ta wai shi musulmi munafirci ne kawai wannan so saboda haka ba za a bar irin wannan yana yi mutane munafirci a cikin al'umma ba yawa ya hana wanda doka ta hana mana inda gaskiya ce Allah ya kiyaye don haka muna fatan a rinka yin aiki bisa dokar da ta dace sannan ko ba bisa tsangwamar kowa ba babu wani mutum da aka ci a tsangwame shi a cikin jami'a wallahu ta'ala alam wannan bayan ya yi sallama shi kuma da fatan alkhairi ya ce game da ranar Laraba shin akwai wani nassi ko aya ko hadisi da ya yi bayani game da ranar ne saboda ya ga wasu mutane idan za su yi abu in za su yi wani abu hakan nan sai su ce a bari sai ranar Laraba wai saboda abun da aka fara a ranar Laraba yana albarka kuma yana dorewa shine nake so wato shine yake so in ji shi a masa ƙarin bayani akan wannan a wannan gaskiya yawanci duk al'adu ne da canfi yau amma ai afdalul ayyam a cikin kwanaki mafificiyar rana ita ce ranar Juma'a amma har ita ba a ce a kebe ta da yin azumi ba alhali annabi sallallahu alaihi wasallam nassan ya tabbatar cewa mafificiyar rana ita ce ranar Juma'a amma abun da ya faɗa ce ku yawaita yi mun salati a cikinta ita ranar Juma'a to saboda haka ranar Laraba in mutum ya ce ga abu kaza game da ranar Laraba sai kawo nassi a kansa amma mun maganan a rinka kebewa cewa ran Laraba kaza ko mutum har ya fara ko wani zai kaura wani ran Laraba zai kaura daga wani gida zuwa gida ko zai yi kaza sai ran Laraba duka wannan abubuwa ne na canfe-canfe wanda babu hujja tsayayye a kansu daga nassi ko alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka ai taka tsantsan wajen canfi at-tiyaratu shirk wato canfi shirka ne Allah ya kiyaye wannan bayan ya yi sallama ya ce a cikin nasihohi da suka gabata ka faɗakar akan kyautatawa dangi makusanta misali babban mutum a matsala yace matsala da nake da shi anan shine duk lokacin da nazo na gaida shi ba ma samu ganin shi kai tsaye wai sai na zaga ta cikin gida in bi ta kan matan shi kaman uwar gida wai sai ta amince idan bata amince ba sai ta ce min wai yana barci ba zan samu ganin shi ba ni kuma ba a Gombe nake da zama ba daga nesa nake zuwa me abun yi anan in ka zo daga nesa sai ka je zaka gaishe shi sai aka ce maka yana barci babu laifi in yana barci baka samu ganin sa babu laifi sai kai fatan alheri kawai sai ka juya ka tabi daga nesa kake sai ka koma kawai inda kake dama ka zo ka gaishe shi ne ka sada zumunta Allah ya kaddara ka same shi iyalansa suka ce maka yana barci shikenan ba wani abu a cikin wannan kawai sai kai fatan alheri in ka kawo musu wani izani kai in kuma addu'a ko wani abu ko gaisuwa duka sai kai ka sada zumunci insha Allah ta'ala yana barci ba laifi bane yayi barci kuma ba mamaki yana barci din saboda haka sai ka juya sai ka tafi insha Allah ta'ala kana da cikakken lada kaman ka same shi ido da ido kun gaisa babu laifi akan wannan saboda haka duk irin wa'annan abubuwan wani sa'i wani yakan dan shirye wasu ka'idoji a gidansa wanda basu saba da shari'a ba a bisa tsare-tsaren ayyukansa ko wasu abubuwa to mu kuma a tsarin mu yawanci mukan ji cewa kawai kai wannan kaza ne a'a wannan ya zama bature a'a wannan ya zama kaza sai kaga kawai kana ta mummunan fahimta kana wahalar da kanka duk wani babun damuwa bane mafi kyawu da in zaka je gurin mutum kai waya in kai masa waya yaushe zan samu ganin ka in yace karfe 5 na yamma yau ranar juma'a ko yace ma ranar asabar karfe 5 na yamma zaka same ni to in ka je karfe 5 na yamma ranar asabar baka same shi ba bai kyauta ba ya karya alƙawari amma ga kawai sai ka zo kuma sai ka samu yana bacci ko kuma sai yace ma a'a a ce maka ba zai samu ganin ka yanzu ba duk da yayi laifi ba ko kai ne babba ko shine babba amma kana ka zo gidansa bai san zaka zo ba yana daga cikin gida akwai wasu abin da yake yi sai ce a ce maka ba za ka samu ganin sa yanzu ba bai laifi ba Allah subhanahu wataala ya ce wa in qila lakum ruji'u farji'u huwa azka lakum ba laifi bane amma mu wai idan ka zo gidan mutum bai san zaka zo ba sai aka ce maka a'a yana abu kaza ba za ka samu ganin sa yanzu ba wai sai kai fishi mai abun fishi a ciki mai abun fishi ba fishi a ciki wannan amma in kun yi da shi za ka zo to nan kuma fa wajibi ne don an kulla alƙawari karfe nawa karfe kaza to nan an yi anya alƙawari in ka zo baka same shi ba ya karya alƙawari ya ma walaganci amma in dai ba kun yi da mutum bane wannan ba wani abun damuwa bane ni ko dalibi ne ko dan mutum ne ni in zan je gunsa gaskiya na fi sha'awa in ce zan same ka kana gida kafin dai na isa gurin mutum na fi sha'awa in yi masa waya kana gida zan same ka yanzu shikenan kai sai same shi amma in yace a bana gida shikenan amma in naje kuma bai san zan zo ba nayi sallama bai fito ba shikenan sai in yi gaba ba damuwa a ciki gaskiya ba damuwa to saboda ka'ida ne kowa da yadda ya tsara ka'idansa da kuma yadda abun da yake a ciki ba dole bane ka samu mutum a waje wani kowa in an dade ba a fito ba shi kuma shine damuwarsa to baka san me yake a ciki ba yawa baka san me yake a ciki ba shi yasa in dai ka bi ka'ida amma in ka damu da rayuwar mutum to nan ne abubuwa za su ta bata mare akan rayuwarsa yadda ya shirya ka'idarsa ka barshi kawai akan haka yawa lokacin da ba a ziyararsa kar ka ziyarce shi ba wani damuwa sai kai wani abu naka na gaba kuma mutum in ka je kai masa sallama bai fito da wuri ba wannan ba laifi bane dama a waje zaka same shi a gida ka wace ka same shi cikin gida to a cikin gidan ka san me yake tunda baka san me yake ba in zaka iya jira ya fito shikenan in dai baka sani ba yazo a bai sani ba ka zo amma in shine baka time to fa dole ne ya fito a wannan lokaci in baka ba in ya fito bai baka uzuri cewa abu kaza nake yi wannan shine kaida amma mu gaskiya yawanci duk mun dauka kawai na'am ya tabbatar abun da yake nunawa yace in yazo bai samun ganin matar abunan babban nasu sai ya bi ta gurin matan in ya bi kuma sai su ce yana barci in matan kirki ne ko babban mutum ne shi zargi yake ya tabbatar in ba in mai gidan ne yace
in an zo lokaci kaza ina bacci mace dole ta bi wannan umarni in mai gidan ne ya faɗa mata haka dole ta bi umarnin ba umarninka za ta bi ta taso shi ba umarnin sa za ta bi ta ce yana bacci in shine ya gaya mata in ko ba haka bane ina mace ba yadda za a yi ta hana mutum wai ganin wanda yake babban sa kuma ya iya tabbata wannan abun ka zargi babban naka in ko ba kuma sannan shi din ba abun zargi bane saboda ba san ka'idojin sa ba kullum malam karka damu da cewa wai sai wane ya ma kaza ko sai wane kun hadu da shi kaza ko sai ina kai tunani a zuciyarka ka sa a ranka za ka yi wa wane kaza wannan shine fa sauki ni sai nayi wa wane kaza wane sai rata duk ba dai miliyoniya bane shi a yau to sa a ranka baka da sisin nan cewa sai ka saya masa abinci a gidansa ina shikenan sai ran da ka samu hali zaka saya in baka samu hali ba shikenan to idan da duk kace wai a'a matar wani ta hana ka ganin sa a'a wani ya cika kaidoji ka sa kanka wahala ganin sannan meye ne nazo ne ziyara amma ban samu ganin sa ba shikenan sai ka tafi baka samu dama baka zo ba gaskiya rinka gane wannan kaida ni gaskiya har yanzu ba ma tare da jama'a sosai fa akan wannan abu yawa gaskiya saboda ya kamata a fahimci wannan abu yawa ina ga wannan shine malam su yayi ta kokarin ya dan gyara ya dan gyara wa wannan mutumin a zargi matan gaskiya kar a zarge su yawa shi ba abun zargi bane su ba abun zargi bane me tabbas a ciki shi da matan sun fi kusa kai yanzu ka zo baka samu ganin sa ba tafi kawai shikenan akwai laifi gobe ba za ka dawo ba jibi ba za ka dawo ba ran da ka zaki dawo ba in nan ma baka samu ganin sa ba sai ka tafi kawai ku ka gaishe su sai ka tafi ba wani abu wallahi ta'ala ala za ya karanta daya me tambaya ta gaba ita tambayar sa ita ce shine ya dau azumi a wannan kasar sai tafiya ta kama shi zuwa wata kasa daban isansa sai samu an sha ruwa a kasar shin malam zai iya shan ruwa ne eh kwarai kuwa yanzu idan mutum ya tashi daga nan ya je wata kasa kawai sai dira magariba ne sai abu ne shikenan kawai hukuncin sa ya zama wannan kasar haka yanzu da zai tashi daga nan ya isa azumi 20 sai same su suna azumi 28 shi kuma yana azumi 29 da suka kai sai suka su dama ba za su duba wata ba wannan rana shi ya duba bai gani ba a waccar kasan washe gari suka tashi da azumi na 29 shi kuma zai tashi da na 30 wajibi ne tashi da na 30 idan suka kai wata 29 ba su ga wata ba washe gari za su tashi da na 30 shi kuma zai tashi da na 31 wannan bai halatta gare shi ya azumi 31 ba sai ya kuya ya ci abinci sai kuya sai ya ci abinci amma ba zai ci abinci a bainar jama'a ba don shi azumi na 31 ne amma misali da a ce azumin su daidai yake tafiya da shi ba zai amfani da azumin da ya baro ba kasar da ya baro ba zai amfani da kasar da ya isa an gane yawa wallahu ta'ala alam doka daren su shine daren sa in ya isa koda da rana ya bar nan yana isa can kuma sai magariba ta yi shikenan kawai azumin sa ya koma irin na waccar kasan sai ci gaba da shan ruwa a wannan lokacin magariba ta riga ta yi kenan ba zai ce ha yanzu rana bane a can Najeriya ba a Najeriya rana ne amma yanzu ya zo magariba ce sai sha abu nan wallahu ta'ala alam doka insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu cikin suratul tauba aya ta 16 zamu 17 zamu tashi insha Allah ta'ala kana fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار
Allah subhanahu wata'ala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Bai dace ba ga mushrikai su ce za su raye dakin Allah su ce su ne masu kula da Ka'aba bayan alhali suna masu ba da shaida a kansu da cewa su kafirai ne don ba addinin Allah suke yi ba. Kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗa, in ka tambayi ba nasare me addinin ka zai ce nasaraniya, in ka tambayi ba yahude me addinin sa zai ce shi ba yahude ne, in ka tambayi ba sabi'e me addinin sa zai ce shi sabi'iyun ne. Don haka shahidina ala anfusihim bil kufr kenan, suna masu ba da shaida akan kansu da cewa ba addinin Allah suke yi ba, sun zabi kafirci. Ula'ika habitat a'maluhum, Allah ce waɗannan ayyukansu sun baci. Wa fin nari hum khalidun, kuma za su dawwama cikin wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu. Allah ce innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, usani cewa waɗanda suke raye dakunan Allah ko suke raye baitullahil haram sune man amana billahi wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir ya imani da ranar ƙarshe. Wannan malamai suka ce dukkan masallatai ma na duniya, lura da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa wanda duk kuka gani, ma'anan hadisin wanda duk kuka ganshi yana halartar masallaci yana raye masallaci, fashidu lahu bil iman, fashadu lahu bil iman, ku yi ba da shaida cewa wannan mutumin mumini ne. In dai kuka ganshi yana zuwa masallaci yana halartar masallaci, to ku ba da shaidan cewa shi mumini ne. Wannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, wanda ya imani duk wanda aka ganshi yawanci shi yasa wanda kaga yaje sallan asuba ya samu jam'i, yaje sallan azhar, yaje sallan la'asar, wannan ka bada shaidan cewa akwai sifa ta imani tattare da shi. Koda ko yana da wasu abubuwa na kurakurai yana bukatar nasihu ne da sauransu, amma dai akwai alaman imani tattare da shi, ba kowa zai zama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutum bakwai wanda suke fi zillillah yawma la zilla illa zilluhu, akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci ko yaushe. In ka ganshi to alaman azhar tayi, in ka ganshi alaman la'asar tayi, da dai ka ganshi ya doshi hanya to ka tabbata masallaci zai je. Wani ma kawai dalilin wucewansa ake ba sai ka duba agogo ba, kawai sai ka je ka dau buta don lalle yanzu kila saura minti 15 a kira sallah ko saura minti 10, akwai wanda zaka ga su je masallaci su share masallacin su gyara su kira sallah suna jiran mutane duk salloli ko baya wuce su, haka suke yi. To wannan ba karamin alheri bane. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, akwai irin su zaka gansu a cikin bayin Allah, suna nan da yawa nan cikin jami'a, akwai wanda suna nan haka kullum sune gyara masallaci kiran sallah menene haka masallacin anguwanni. Zaka ga irin wannan matasa wanda suke kullum mutum yana rataye da masallaci. Akwai wani mutum a Malaysia, akwai wasu bayin Allah yan jigawa abunan Sheikhul Islam Mala Ismaila Kumo, yawanci ana yawan ruwan sama a can. Shi wannan mutumin yana da shago, yana kula da gidaje, samun gidajen haya a gurin. Sun je sabi-sabin kaura haka sun zauna a anguwan, suna wata jami'a inda muka yi kenan. Kullun shi ya ga in an kira sallah da asuba sai ya gansu. Mala Ismaila Kumo da ƴaƴan yayunsa ne, kullun sai ya gansu sun je masallaci. To shine sai aka zo ana sake neman gidan haya, wai yana wuya a lokacin, sai ce ina. Shi wannan mutumin dan Malaysia ne yace wallahi a dalilin yanda yake ganin suna zuwa masallaci, duk wanda ya zo neman gidan haya, in dai dan Najeriya ne to zai sama masa gida a gure. Saboda ya tabbata waɗannan mutanen mu'minai ne saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunansa Abdurrashid, shi wannan mai magana dan Malaysia ne. Har yanzu in muka je sai yayi mun tayin kawo ni airport da motarsa ko zuwa ya dauke ni. Saboda wannan alhurman wayancan mutanen muka ci, ma'ana saboda zuwan su sallah, wato in an kira sallah da asuba za su je masallaci, da azhar in dai suna nan ba suna makaranta ba za su je masallaci, da la'asar za su je masallaci, magariba haka, isha haka. Yace kai wannan su abunan fridge in mutum bai da shi zaka ga yazo yana ce mana akwai fridge ba a jiyayye, zai iya baka har ka gama karatunka ka rinka amfani da shi a gidanka. Duk dalilin wayancan da suka fara zama suna zuwa masallaci. To wannan kaga in an ga mutum zuciyarsa tana rataye da masallaci to ba karamin mutum bane. Wani in kana so ko kana so ya zauna a masallaci ma shi ba zai iya zama ba. Wani da an shiga masallaci an jima kadai yana duba agogo, wai hanzu liman bai zo ba, wani ya wuce mana ba na'ibi ne shi Allah Allah yake kawai ayi a fita shi wannan sallah hudu ne raka'a hudu ne su suka kawo shi kawai shikenan shi yasa wani kuma ina ba zai iya zuwa ba ko hudubar juma'a ne yana daga can sai yaji an gama huduba an gama komai ana tada iqama tukuna za ka ganji da dan wani sallayan sarate chapal 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 yana daga can waje yana daga can waje sai ana daidaita zuwa zai makala sallayan sa rana na dukan sa shi bai san cewa bai more ba ga zafi rana bai shiga inuwar cikin masallaci ba ga zafi rana ga falalan juma'a gaba daya ana cewa liman yayi sallama an daina samun falalar juma'a amma shi kullun a can yake a makale sai an gama komai na huduwa an gama komai an tada ikama sai yazo ana ira da sallah kuma sune tun farko wani in ka ganshi ba zaka dauka wai aina yayi sallah ne yadda ka san mota can gaba da gate din can har ya isa ana cewa assalamu alaikum warahmatullahi assalamu ko yana sallaman duka biyu wallahi alam kawai shikenan ya ga kawai sai ya nade sai ya rata ya sallayan sa chal 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 kaman dole aka ce azo shikenan to wanda kaga zuciyarsa kullum mu'allaqun bil masjid to wannan zaka ga insha Allah ta'ala wani fa sai an yi raka'a dai ma yake so zaka gansu ta window in kana neman ji in idon ka ya wulga kawai sai ga mutum wai yana gudu gudu to ni in nayi rukui ba don ma dai abu na Allah Allah nake in daga akar ya samu ya gani amma dai insha Allah zai samu falala a gurin Allah da ma da gun mutum ne dan uwansa da wannan falalan ba zai same ta ba amma dake Allah rahimun to Allah yana iya bashi to wallahi ta'ala ala amma mutane akwai sake akwai sakaci sosai to wanda ka ganshi zuciyarsa a rataye da masallaci akwai alaman imani tattare da shi don Allah ya ce innama ya'muru masajidallah man amana billah wanda suka yi imani da Allah su suke raye masallaci wal yawmil akhir suka yi imani da ranar karshe da asuba kaga mutun ya tafi masallaci ba kuma mamakin ladanai kiran sallan farko kaji sun kira kiran sallan nabi in mutun ladani ya kiran sallan farko masallaci yana kusa da gidanka ba kiran sallan farko sai kai haka dama hansa dinka tana kusa da kai ko ba haka ba rabi bacci a cikin idonka rabi farkawa sai ka dan duba sai karfe 4 ne ashe kai kiran farko ne sai ka sake juyawa ko ba haka ba amma shi ladan ya kira kiran farko ba muryar sa garau kawai ya tada mutane su zo yana cewa hayya alal fala hayya alal fala mu kan sai da Allah ya jikan mu don gaskiya da kaga kiran farko juyawa zaka sake to inna ma ya'muru masajidallahi yanzu irin wannan a hada su da mutun yana kwance a gida shesa wani zaka ga an masa baiwa wajen jan baki wani wajen tafsiri wani wajen kaza wani wajen dauka yada wa jama'a wani kaza wani kuma yana can tsakar dare yake zuwa ya kira sallah kowa da baiwansa shesa in kare na mutane wallahi sai kai asara wani direba ne tukin da yake kawai shi aikin sa ai wani aiki na aikin addini akan sa yake tuki wani abu shesa kar kare na mutane la tahqiranna ahadan min ibadillah karkare na wani daga cikin bayan Allah in juninka tafsiri ne to akwai wani shi kuma ba don ya shirya ba da ba a yi tafsirin ba sai da ya shirya gurin wani kuma shi aikinsa kaza ne wani shi sa duka gaba ɗaya kawai wato bu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kowa da aikinsa kowa da abin da yake yi wani zaka ga ba za ka iya yin abin da zai yi ba da haka aka taimaki addinin Allah ba don shi ba da ba a samu cin nasara ta wannan gurin ba to Allah ya samu dace to wani yana nan zuciyar sarate da masallaci Allah ya samu zama haka wanda ya zama yayi imani da Allah kenan da ranar karshe shine wanda yake raye masallaci wa aqama salata kuma ya tsaya da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah subhanahu wataala Allah ka azurta mu da tsoronka Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin da sannu wadannan tabbas inji Allah subhanahu wataala za su zama cikin shiryayyu akwai hadisi marfu'ai na Anas ibn Malik da ake cewa amma hadisi ne marfu'i wasu malamai suna ganin bai inganta ba wasu kuma suna ganin cewa rafa'in sa zai yi wasu kuma suna jifan wasu sashin riwayoyin da irsali cewa Allah subhanahu wataala yana cewa zai yi fishi sai yayi nufin azabtar da bayi ba don waɗanda suke ratayuwa da masallaci kullun suna zuwa masallaci ba wani sai sai Allah ya nufin abuna azabtar da bayi amma sai ga wanda suke rataye da masallaci kullun suna masallaci to sai Allah subhanahu wataala ya abuna ya saukaka abubuwan sai janye جزاكم الله خيرا اهلا وسهلا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله بارك الله فيكم saboda haka Allah subhanahu wataala yana kula da wannan na'am muna marhaba da isowan garan kadi kuma murshid na jama'at nasrul islam malamin mu kuma uba babban malami daga cikin malaman mu a wannan gari sannan kuma former grand kadi na wannan jaha ta Gombe, sannan kuma murshi na wannan jaha ta Gombe. Muna murna da isowansa, kuma muna masa maraba da isowa da mutanen da suke cikin tawagarsa gaba ɗayan su. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masha Allah. Now
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ne lokacin da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambaci dalilai daban-daban waɗanda suke sune dalilin saukar wannan aya. Wasu malamai suka ce kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito daga cikin tabi'ai mufassirai, sun ce wannan aya ta sauka ne dalilin fadin mushrikai lokacin da aka yi yakin Badar. Sai suka ce wai da waɗannan da suke cewa sun yi hijira, suke cewa sun yi imani, da mu da muke rike da Ka'aba, muke lura da shi, muke tanadin shayar da ruwa ga duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah, ya za a yi a ce sun kai mu daraja? Ai, mun fi su daraja. Duk abin da suke faɗa mun fi su daraja, don mu muke kula da Ka'aba, kuma mu muke shayar da ruwa ga duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah Ka'aba ɗin. Sai suka yi gori ga al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sahabbai da suke tare da shi. To shine sai Allah subhanahu wataala yayi musu raddi, yace aj'altum siqayatal haji, yanzu za ku sanya shayar da mahajjata, wa imaratal masjidil haram, da kuma raya masallaci mai alhurma, lura da shi da kula da shi, wannan za ku sa shi kaman amana billahi, ya zama daidai, yaya ma za ku ce a fadarku wai wancan yafi da wanda yayi imani da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar ƙarshe, wajahada fi sabilillah, yayi jihadi fi sabilillah, don dawo kalmar Allah, ta ina suka zama daya? Inji Allah subhanahu wataala, sai Allah ce la yastawuna indallah, ba za su taba yin daidai ba a gurin Allah. Allah ce wallahu la yahdi alqawmaz zalimina, Allah bai shirya da mutane azzalumai hidayatu tawfiq, wanda duk ya mutu bisa zalunci Allah subhanahu wataala ba zai shiryar da shi zuwa ga shiga aljanna ba, haka kuma ba zai samu tawfiki ba a duniya, ba zai samu hidayatul irshad ba zuwa ga shiga aljanna, wato in ya koma lahira bai tuba ba, bai dawo shiryayye ba. Shi za su yi kara ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu,
allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul fa'izun, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum.
Sai Allah subhanahu wataala ya musu martani, ya bayyana waɗanda suke da fifiko, yace allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa hajaru, suka yi hijira, wa jahadu fi sabilillahi, suka yi jihadi cikin tafarkin Allah, bi amwalihim, da dukiyoyinsu, wa anfusihim, da rayukansu, a'zamu darajatan 'indallah, sune suka fi girman daraja a gurin Allah. Kaga sai ya nuna mu'minai wanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suke da daraja a gurin Allah. Allah ce wa ulaika humul fa'izun, waɗannan sune masu rabo a gurin Allah subhanahu wataala. Allah yace yubashiruhum rabbuhum a ubangijin su yana musu albishir bi rahmatin minhu da wata rahama daga gurinsa wa ridwanin da kuma yarda Allah subhanahu wataala yace wa jannatin da kuma aljanna abunan lahum fiha na'imun muqim akwai aljanna wato gare su wanda cikin aljanna din akwai ni'imomi wanzazzu wanda suke tabbata khalidina fiha abada za su dawoma cikin aljanna har abada inna allaha lalle allah indahu gare shi akwai ajrun lada azimun mai girma shine shiga aljanna wannan abu daya kenan da al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya fara budewa da shi wajen cewa shine dalilin saukan wannan ayoyi amma ya saki bayyana cewa a wannan ayoyi sun sauko ne lokacin da aka samu abunan takaddama tsakanin su Ali ibn Abi Talib da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhum da abunan sashin sahabbai suna cewa a mu muke shayarwa Al-Abbas yace ai mu muke shayarwa tunda mu muke shayarwa mu muka fi kowa daraja muka fi kowa falala domin Al-Abbas da bai musulunta ba amma yana daga cikin abunan yana daga cikin masu shayarwa ga alhazai akwai kuma Talha Talha shi kuma yana daga cikin masu kula da yin rigan ɗakin Ka'aba da kuma kula da ita ɗakin Ka'aba din shi yasa har yanzu a zuriyarsa zuriyarsu sune suke gudanar da wannan bangare ne Alu Abbas sune lura da ruwa hatta ruwan Zamzam sannan abuna mutanen abuna Bani Shayba Bani abuna Bani Sa'ida abuna sune suke kula su Talha kenan zuriyarsu sune suke kula da ɗakin Ka'aba da rigan ɗakin Ka'aba din da kuma yi masa to shine da suka yi wannan musu sai Allah subhanahu wataala ya aiko wannan aya malaika jibrilu da waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wataala ya ce aja'altum siqayatal hajji shin su Abbas radiyallahu ta'ala anhum kafin su musulunta da suke jayayya ko kuma su Ali ibn Abi Talib ko suke jayayya da su Ali ibn Abi Talib da su Talha masu kula da ɗakin Allah suna wannan jayayya da takaddama Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan don ya rabe wannan takaddama ta su ya kuma hana su wannan takaddama din ya bayyana musu cewa muhajirai waɗanda suka yi gogwarmaya wajen ɗaukar kalmar Allah su ne fuska fi kowa daraja a gurin Allah subhanahu wataala don haka ko dai zama takaddamar mushrikai da gori da suka yi wa muminai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma takaddama tsakanin sahabbai da su Abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa abunan su suke shayarwa da kuma a su Bani Sa'ida su Talha radiyallahu ta'ala anhu daga baya suka musulunta su Uthman ibn Talha kai shine wanda ya musulunta Uthman ibn Talha wanda sun fito daga zuriyar Talha din abunan har yanzu kula da ɗakin Ka'aba da yin rigan ɗakin Ka'aba da sauransu yake hannunsu da sa masa turare da wanke shi da ake yi su suke da wannan dama to waɗannan tun a wancan lokaci suna alfahari da wannan abubuwa to yin wannan alfaharin da suke yi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ayoyin don ya raba wannan takaddama din wannan suna alfahari cewa mu muke rigan ɗakin Ka'aba wannan suna alfahari cewa a'a mu muke shayarwa wannan suna alfahari cewa a'a mu muke kaza sai Allah ya ce a'a aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wajahada fi sabilillah yanzu za ku sanya shayar da mahajjata da kuma a kula da ɗakin Ka'aba da raya shi da lura da shi da abunan wanke shi za ku sanya wannan kaman amana billahi in an yi wancan ayyukan in dai ba imani ayyukan ba su da lada a gurin Allah mana imani shine ginshigi to dukan ku gaba daya kar ku yi alfahari da wannan ayyukan abinda Allah yake so shine imani da Allah da ranan karshe shine yanzu aj'altum siqayatal hajji yanzu za ku sanya shayar da mahajjata wa imaratal masjidil haram da kuma raya masallaci mai alhurma kaman amana billahi kaman wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe wajahada fi sabilillah ya kuma yi jihadi cikin gogwarmaya wajen tafarkin Allah Allah ta la yastawuna inda Allah ba za su taba yin daidai ba a gurin Allah wallahu la yahdi alqawmal zalimin Allah bai shirye da mutane azzalumai allazina amanu wadanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi cikin tafarkin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawukansu rayukansu a'azamu darajatan inda Allah waɗannan su suka fi girman daraja a gurin Allah subhanahu wataala, wa ulaika kuma su waɗannan humul fa'izuna, sune masu rabo a gurin Allah subhanahu wataala. Menene rabon da za su samu? Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu, ubangijin su yana musu albishir da wata rahama daga gurinsa, wa ridwanin da yadda daga gurinsa, wa jannatin da kuma aljanna lahum, ya tabbata gare su, inji Allah subhanahu wataala, gare su cikin aljanna din akwai na'imun ni'ima muqimun wanzazze, wanda baya karewa har abada, khalidina fiha abada, za su dawoma cikin aljanna har abada. Inna Allaha indahu ajrun azim, lalle Allah subhanahu wataala indahu gare shi akwai ajrun lada azimun mai girma. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala ina ga zamu dakata anan insha Allah ta'ala mu saurari babban malamin mu kuma uba gare mu a wannan jaha Foma Grand Kadi, sannan murshid Jama'atu Nasarar Islam Gombe State wato Foma Grand Kadi, sannan abuna a Sheikh Uthman Baba Liman kenan hafizahullahu ta'ala, wanda insha Allah ta'ala ina ga akwai publicity secretary na Jama'atu Nasarar Islam yana cikin wannan abunan tawaga, wanda shine sarkin gabar, wato sarkin gabas din Gombe kenan, sannan kuma vice president na abunan first aid group na Jama'atu Nasarar Islam din, duka suna cikin wannan tawaga, sannan da kuma state chairman na first aid group din, sannan abunan na Jama'atu Nasarar Islam shima Alhaji Baffa Abubakar shima yana cikin wannan tawaga, sannan kuma da Alhaji Musa Muhammad Gold shine state director a first aid group, dukan su suna tare sun abunan taho kawo mana ziyara ta musamman a cikin wannan wata mai albarka, don abunan da kuma sauran yan agaji da sauran waɗanda duk suke cikin wannan tawaga, muna farin cikin isowansu da suka yi da kuma fatan alkhairi, Allah kuma ya saka musu da alkhairi. Ina ga za mu tsaya a nan mu bar shi mai abunan shi murshid insha Allah ta'ala ya gaya mana kalmomi masu fa'ida na manyan malamai da kuma iyaye da kuma shugabanni. Insha Allah ta'ala za mu saurari kalmomin da zai gaya mana, Allah ya saka masa da alkhairi ya kuma biya da gidan aljanna wallahu ta'ala ala. Jazakumullahu khairan wa tafaddal mashkura. Masha Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ المفسر الشيخ الإمام الخليف الشيخ طاهر إنوا على رمى من ينبغي dan tawaga mana tawaga ta Jama'atu Nasarar Islam manyan malamai da suke wannan wuri, dan uwa na dalibai, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gombe State University. A yau Juma'a 14 ga watan Ramadan shekara ta 1438 hijirar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam,
wanda yake daidai da 9 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Mun kawo wannan tawaga daga Jama'atu Nasarar Islam kamar yadda aka faɗa, don mu karfafa zumunci tsakaninmu Jama'atu Nasarar Islam da waɗannan manyan malamai masu tafsiri a wannan jiha, a wannan gari Gombe. To da farko, bayan godiya ga Allah, muna so mu ja hankalin ɗalibai su gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya ba su. Waɗannan malamai da suka ba da lokacinsu su yi karatu, su yi research, su zo su zauna su ba su darasi kyauta. Kyauta ne ko yana cikin wanda yi ba su suka dora masa ya zo ya tafi a ran da aka bashi appointment na lashara an ce ya shiga aji ya riƙe aji ya yi lashara ya fita shi ne aikin da aka bashi saboda aka wannan kamfi kare ba ce ya zo ya yi limanci ya zo ya yi tafsiri wannan duka wani abu ne wanda ya jiro daga baya to a yi godiya ga Allah a kan samun wannan ni'ima ina tunawa a kan wannan munasaba imamu na Malik Allah ƙara masa yarda yake gaya wa ɗalibansa lokacin da ya karantar da su muwaƙqa Malik yake cewa kitabun allafahu shaykhun fi 40 sana wa antum ta'khudunahu bi ghayri shay' wa littafi muwaqqa shayhi ne tsohon mutum ne shi Malik kenan ya wallafa shi a cikin shekara 40 yake a shekara 40 din nan duka yana gyara ya gyara wannan inda ya ga akwai gyara ya gyara shekara 40 kafin ya fidda littafi a sami kilin kwafe kenan shekara 40 ya ce yanzu ku kuma suna zuwa ku ɗauke shi kyauta cikin arha kenan to haka nan yake malami ya je ya zauna ya yi research ya yi karatu shekara da shekaru ya zo ya ba ku darasi kyauta to kai godiya a kan wannan ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata munasaba yana cewa kullun muyassarun lima khuliqa lahu to horewa ce ta Allah to Allah mun gode maka akan wannan ni'ima to kamar yadda aka faɗa mun gode daga jama'atu nasir islam muna fitar da sako na jama'atu nasir islam zuwa ga al'umma a sakamakon taro na jama'atu na islam wanda aka yi a ranar 21 ga wata da 22 ga wata a Kaduna wanda aka yi karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi wanda ya sami halartar mai martaba shehun Borno a matsayin deputy president da mai martaba sarkin Kano da mai martaba sarkin Zazzau da mai martaba sarkin Bauchi da mai martaba sarkin Fika mai martaba sarkin Bade sarkin Bama sarkin Kazaure sarkin Chonge daga can fara state da sauran sarakuna waɗanda suka fi ƙarfi wato yawan su ya fi ƙarfin mu'amalashi kowa da kowa a wani sarakuna da yawa suka halarta sannan a cikin malamai malamai na lashirar zai ba su suna nan da yawa professors doctors limamai suna nan alarammomi suna nan daga cikin malamai na ƙungiyoyi ina tuna daga ɓangaren kizala akwai sheikh abdullahi balalau yana wuri daga ɓangaren kizalar headquarter a jos ina tuna shi chairman na kansulan ulama bai sami halarta ba shi ne sheikh sani haya jingir bai sami halarta ba amma wakilansa sheikh sa'idu hassan jingir yana wuri sheikh yusuf sambori gashi kun yana wurin sheikh tahir usman bauchi bai sami halarta ba ya tura ɗansa ya rakuce shi sheikh karibullahi kabara shugaban kadiriyya bai sami halarta ba ya sanar cewa ya tura wakili kamar yadda ya gaya mini dokta matabuli ya rakuce shi a wurin daga ɓangaren kudancin najeriya akwai ne malamai da suke wani fahimtar kudu kamar su sheikh abdullahi idowu wani limami ne a university na unsuka shahararren malami ne musulmi ne daga wancan ɓangaren na south east daga south west akwai professor dawud wanda yake shi ne sakatare na muslim babbar haɗaɗɗiyar ƙungiya ta musulmai na najeriya a ɓangaren yarbawa to da dai sauran malamai ire-irensu an halarci wannan taro kuma an gabatar da takardu guda uku a wajen taron akwai takarda ta farko da aka gabatar mai suna the role of Muslim leaders in combating corruption in Nigeria. Wanda ya gabatar da ita Professor Salisu Jeyu sun sanki ba da biya ko ya gabatar da lecture a nan a wani yanki. Tefa ta biyu, the role of ulama in combating corruption in Islam. Wanda ya gabatar da ita shi ne Malam Ibrahim Suleiman Ahmad daga Ahmadu Bello University, lecturer ne a wurin. Tefa ta uku, an gabatar da ita akan magana akan tafsiri musamman ga abin da ya shafi ka'idoji na yin tafsiri, wanda aka rubuta zai gabatar da ita shi ne Sheikh Ibrahim Khalil, chairman na Council of Ulama na Kano State, amma bai sami halarta ba, ya turo mataimakinsa shi ya sauke shi ya karanta takardarsa. Sannan akwai ƙarin bayani akan tafsiri wanda shi sakataren jama'atul Nasrul Islam na kasa baki daya Dr. Khalid Abubakar Ali shi yayi wannan ƙarin bayani a gaban sultan, a gaban dukkan sarakuna da dukkan malamai, aka yi magana akan tafsiri aka fitar da guideline, aka rabar da wannan guideline. Zan yi amfani da wannan dama mikawa a Sheikh Mufassir imam na wannan masallaci wannan kofi na guideline saboda yin nazari in ba ya samu ta wani
gefe.
Kuma na yi samari na guideline saboda amfanin mu gaba daya, zan karanta samari na abin da guideline ya nuna. Ko da yake kafin mu zo guideline za mu yi magana akan abin da taron ya tattauna a kansa. Da farko dai an yi magana akan NYSC camp ko orientation a cikin Ramadan. An yi muhawara mai zurfi mai zafi a kan wannan, domin bara an kai agreement da director ko shugabanci na NYSC cewa kada a saka orientation camp a cikin Ramadan. Wannan ya shafi ku kai tsaye ku dalibai, amma director sai ya yi taking down by surprise sai ya sake sawa bana ma a cikin Ramadan. To majalisa ta jama'atul Nasrul Islam ta yi tir da wannan hali, kuma ta ce za ta ɗauki mataki wanda ya dace wajen samun gyara a kan wannan, don a koma akan agreement da aka yi na baya. Sannan abu na biyu, fighting corruption in the line with the Islamic injunction of amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Taron ya yi magana a kan fighting of corruption din nan, yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin nan yana daidai da al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani yana cewa wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar, cewa a sami al'umma a cikin su zama suna kira ya zuwa ga aikata alheri, suna umurni wajen aikata alheri ayyukan addini masu kyawu, shi ne ma'aruf. In an ce ma'aruf duk abin da addini ya yarda da shi. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, to duk abin da addini ya yarda da shi shi ne ma'aruf. Sannan ya zama suna hana mugunan aiki, to wannan yana daidai da policy na gamma wajen hada da sarafi. Mun sani kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar da shi ne aka fifita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wata aya da take cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Ku ne mafi fifiyar al'umma da aka fitar a bayan kafa, domin kuna umarni da aikata alheri, aiki mai kyau shi ne ma'ruf, kuna hana aikata mugunan aiki, sannan kuna imani da Allah. Sharuɗa ne guda uku, siffofi guda uku, amru da nahyu da imani, da su ne aka fi da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko da aka ce an fifi da al'ummar banu Isra'ila a wata aya, ai an ce alami zamani, inda ake cewa an fifita al'ummar bani Isra'ila fa anni faddaltukum 'ala al-'alamin aka fi 'alami zamani amma sauran zamuna bayan annabi Muhammad ya zo to shine mafi cici da al'ummarsa to saboda haka an tattauna akan wannan akan wannan fali da yana daidai da umurni na musulunci sannan an tattauna batun al-madir system of education an yi muhawara mai zafi akan wannan to saboda haka ana yi wa almajirci buku daya alhali almajiri aka tun abc wata kila ko har ma d akwai almajirai masu koko masu neman abinci suna bara allazi wahidu matsayinsu daban akwai almajirai manya makafi ko guragu masu rike da koko suna bara waɗanda su ba karatun alkur'ani suke ba sai dai suna bara don neman abinci za ka same su a rawar aba za ka same su a wajen traffic light inda ake tsaye da motoci za ka same su a gurare daban-daban tasha kasuwa da kuma suna yawo ko'ina a gaba bayan su daban da almajirai masu bara da koko wato an tattauna akan wannan menene za a yi a sami solution na wannan sister domin yana kawo mana bakin jini da zagi daga bangaren kudu zage-zage a ce mu almajirai ne ai mu ba kun bara ne babu da komi kullum muna bara haka ake adireshin namu a kudu to an tattauna akan wannan to 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 sannan akwai abubuwa dai da aka yi na kiran hukumar soja cewa ita ma ta daina saka lokacin daukan soja a cikin Ramadan sannan akwai kira da aka yi na yan kasuwa cewa su rage farashi musamman lokacin Ramadan sannan akwai kira da aka yi cewa sarakuna su kafa kwamitoci na zakka da wakafi saboda amfanin al'umma akwai kuma conducting tafsir in line with the guidelines a gudanar da tafsirai a ko'ina a Najeriya yadda guidelines ya faɗa na jama'a suna tuntuɓa wanda muka ba da kwamitoci sannan an yi muhawarori da a kan abubuwa aka fidda da jawabin da Allah to za mu dawo a kan guidelines aka ce manufar tafsiri ita ce a fassara ayoyin alkur'ani ta hanyar yin amfani da wasu ayoyin alkur'ani tafsirul qur'ani bil qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassarorin mashahuran malamai da sauran sai aka ce ka'idoji wato guideline din ka'idoji kaman za a kirga daya biyu na daya ya kamata musulmai su san abubuwan da Allah ya halatta da abubuwan da Allah ya haramta kada masu tafsiri su je ilimi mai zurfi ba a sanar wa al'umma menene halal menene haram ba mai alari yana cewa wa Allah ya fa'ala filan hatta ya'lama hukman lahi alaihi in za ka yi kowane aiki ko menene kowace mu'amala sai ka san menene hukuncin wannan aikin to a san halal da haram in yi jama'a sunnah sallallahu abu na biyu shine a nisanci abubuwan da zai kawo hatsaniya a wajen tafsiri da zai iya raba kan al'umma abu na uku tafsiri ya zama zai kara wayar da kan al'umma akan abin da zai amfane su abu na hudu a bayar da ƙarfi kan magance manya-manyan matsaloli da suka dami al'umma kamar su cin rashawa da cin hanci da rashin gaskiya cikin kowane al'amari da gurbacewar siyasa da yawan aikata fasadi da zafe-zafe da yawaitar kisan gilla da gurbacewar zamantakewar iyali kamun rashin zaman lafiya tsakanin maza da mata ya yawaita a wannan zamani da yawaita yin cata da shaye-shaye na abubuwa masu sa maye da sauran irinsu abu na biyar musulmai su san yadda za su yi sallah ingantacciya tun daga tsarki har kammala sallar karaje ilimi mai durfi na mu'amala ba a san yadda za a yi sallah ba. Idan ka tuni sabu yadda ake zama a tabu kai ka san kowa yana zaman da ya ga dama ne. Akwai zama na sunna mun kafa gyara wannan ko ka yi magana gobe sai ka ga an zauna yadda za ka yi. Abinda sunna ta ce ka naɗe ƙafarka ta hagu ka zauna kan duwawunka na hagu ka kafa ƙafarka ta dama yatsun su zama a kafe wannan shi ne zaman sunna. Amma wani ya tsuna a kan ƙafafunsa sama wani ya zauna a kan ƙafafun yadda kowa ya ga dama aka yi ke wannan ma an ce lallai malamai su sa ido a kan wannan mutane su iya sallah san yadda za su yi sallah inda ake zuwa. Masu tafsiri na shida kenan masu tafsiri su yawaita bayyana wa al'umma hanyoyin karɓar zakka da raba ta ga waɗanda suka cancanta don rage matsalolin talauci da suka addabi al'umma. Abu na bakwai masu tafsiri su faɗakar da al'umma su ƙara gane matsalolin da suka sami kansu a ciki na talauci da jahilci da koma baya da kuma ƙarancin tattalin arziki a cikin al'umma tare da bayyana hanyoyin da za a sami wato tsamo al'umma daga wannan hali. Mun sani cewa ana zage-zage a kanmu daga ɓangaren kudu cewa mu kaskace mu shi ma zaune ne wai ba mu da komi bayan mu muke noma abin da ake shi a ƙasar nan amma an ce mu shi ma zaune ne wai ba mu da komi sai an kawo mana allocation daga federal shi muke shi. Mutum nawa suke samun allocation daga Abuja ko daga federal mutum nawa very few. Don haka ana zagi mu a banza ne masu tafsiri su tabbatar sun ƙarfafa al'ummar wato samuwar maslaha ga al'ummar musulmai baki ɗaya kuma lalle ne su dage wajen ganin kan al'ummar musulmai ya haɗu wanda za su jawo haɗa kansu ko da ra'ayinsu ya bambanta. Malamai masu tafsiri su yi ƙoƙarin wannan su jawo kan al'umma inda za su haɗu a haɗa kanta a rage rabuwar kar rabuwar ta yi yawa a nisan juna. Wannan shi ne takaitaccen wato samari na wannan guideline wanda kuma mun ba da kwafe da fatan za a yi nazarinsu a kuma tabbata insha Allah. Wannan kalma muke godiya ga Sheikhul Mufassir da ya bamu wannan dama mu faɗi wannan kalma kuma da fatar Allah ya maimaita mana. Kun ce babu lokaci, lokacin nawa ya zane? Ya cika? Kyau shi kenan sai mu takaita sai Allah ya kai mu gani in muna nan. Da fatan Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya karɓi ayyukanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa
rahmatullah.